أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلم أسرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوكا نقول يا تبتغ الله سبحانه وتعالى واندي ساكي بام وانن داما نساكي كسنشوا تاردكو cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wani suka shahi kyawun dabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata insha Allah darasin da ya gabata muna bayani dangane da abin da ya shahi dogara ga Allah subhanahu wataala da kuma hakikanin sa insha Allah cikin wannan darasin ma zamu karasa bayanan da muke dauke da su da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu mun ce dogaro ga Allah subhanahu wataala yana nuhin ya kasance yake da mutum zuciyar shi ya dogara ga Allah subhanahu wataala ya maida al'amuran shi gaba da zuwa ga Allah subhanahu wataala ya yanke zuwa ga Allah subhanahu wataala ta yanda baya tsammani ga wani ko kuma baya kwadayi ga wani ko kuma baya jira ga wani a cikin dukkanin al'amuran sa hakanan kuma ya kasance ya mika rayuwarsa gaba daya ya bada ragaman rayuwarsa gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala bai da ja dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi hakanan kuma bai da ja dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya hani da shi wannan shine ma'anar tawakkali kuma zamu iya ganin kenan akwai bayanai cikin alqur'ani mai girma hakanan kuma cikin hadisai na musulunci musamman hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma na iyalan gidansa sarkaka inda suka yi bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin wannan sifa mai tarin albarka wato sifa ta tawakkali ga Allah subhanahu wataala kuma da kasantuwanta wata aba ce wanda ya dace kasance kenan mumini yayi kokarin ganin cewa iktisabinta a cikin rayuwarsa saboda albarkatan da take tattare da shi akalli shay din shi Allah subhanahu wataala yana son masu tawakkali gare shi hakanan kuma yana tare da masu tawakkali da shi sannan Allah subhanahu wataala yakan isan musu akan dukkanin al'amuran su lokaci guda kuma yana buƙatar ya kasance mu yake kyakkyawan fahimta dangane da tawakkali kamar yadda muka bayani cikin darasin da ya gabata zamu bayanin wani hadisi shi ma wanda Imam Ali alaihi salam wanda Imam Ali alaihi salam yake bayyanawa dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya munajati da bawan sa annabin sa annabi Dawud ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam yake cewa auha Allah azza wa jalla ila Daud alayhi salam Allah subhanahu wataala yayi wahayi yayi magana tsakanin shi da annabi Daud alayhi salam yake cewa ya Daud ya kai Daud turidu wa urid kana so ni ma ina so ana kana ni ina da abubuwan da nake so a aiwatar kai ma kana da abubuwan da kake bukatan ka aiwata wala yakunu illa ma urid amma duk abinda zai wakana a cikin wannan rayuwa din sai abinda nake bukata shine zai afku to ba abinda zai iya afkuwa ba abinda zai faruwa a cikin wannan rayuwa din in dai ba Allah subhanahu wataala ya so hakan ya faru ba kuma menene bai hita karkashin kudura da kuma iko na Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala bai dan karama bayan sa ba dole sai sun bi shi in ba haka nan ba wani wanda ya isa sabai Allah subhanahu wataala doron kasa amma Allah subhanahu wataala ya bar ma bayan sa ne ikhtiyari ya bar musu ne zabi mutum zai iya bi Allah subhanahu wataala hakanan zai iya sabai Allah subhanahu wataala zai iya kyautata dabi'unsa zai iya munana dabi'unsa zai iya abin da ya ga dama amma akwai ranan sakamako akwai ranan hisabi wannan shine Allah subhanahu wataala ya tsara cikin wannan rayuwa din cewa wannan rayuwar da muke cikin wannan rayuwa na duniya ba gida bane wanda ya kasance na sakamako gida ne na aiki saboda haka kowa kuma yana da yanci yi abin da ya ga dama amma Allah subhanahu wataala yana madakata kuma yana jira kuma zai yi hisabi saboda ka ba wani abin da zai faru cikin wannan duniya din inda Allah subhanahu wataala bai so ya zamanto ya faru wala yakunu illa ma urid, ba abin da zai kasance sai abin da nake so. Yake ce ma annabi Dawud alaihi salam, fa in aslamta lima urid, amma idan ka miƙa wuya ga abin da nake so, ka aje abin da kake so, ka miƙa wuya zuwa ga abin da nake so, a ataituka ma turid, zan baka abin da kake so. Wannan shine muke ganin Allah subhanahu wataala idan ka bi shi cikin wannan duniya din zai baka rayuwa tayyiba. In kai iltizami da musulunci, kai iltizami da umarnin Allah subhanahu wataala, ka nisanci hannun Allah subhanahu wataala, to kana da rayuwa tayyiba a cikin wannan duniya din. Hakanan kuma kana da kyaukyawan sakamako yadda abin da kasance kana aikatawa nan duniya a ranar tashin alkiyama. Saboda kenan in dai ka aje ra'ayinka ka bi Allah subhanahu wataala, in ka aje son ranka ka bi Allah subhanahu wataala, to shikenan Allah subhanahu wataala shi kuma zai baka abin da kake so duniya da lahira. Fa in aslamta lima urid a'taytuka ma turid, idan ka miƙa wuya zuwa ga abin da nake so inji Allah subhanahu wataala, ya kai annabi Daud, to ni kuma zan baka abin da kake so. Wa illam tusallim lima urid, idan kun baka miƙa wuya zuwa ga abin da nake so ba, ka kibi na at aptok sima turid, zan wahal da kai a cikin abin da kake so. Zaka nema haka kaji ba zaka samu ba, ba zaka cimma gurinka ba, ba zaka kai ga kamala ba, ba zaka kai mu abin da zai baka natsuwa a cikin wannan rayuwar naka ba. Summa la yakunu illa ma urid, sannan kun bayan haka nan ba abin da zai kasance sai abin da nake bukata. Wannan ruwaya yazo cikin Biharul Anwar mujalladi na 5 shahi na 104 hadisi na 28. Wannan hadisi kudsi ne, yana da matukan tasiri ta inda mutum zai fahimta hakikanin kima na tawakkali ga Allah subhanahu wataala da kuma fifita al'amarin Allah subhanahu wataala akan al'amarin mutum. Kin yin haka kuma irin miyagun natijojin da zai biyo maka da su baya, kan cewa zaka wahala kuma zaka cimma hadafinka ba, a ƙarshe kuma abinda Allah subhanahu wataala yake bukata shine yake wakana. Wannan yana nuna mana hakikanin tawakkali ga Allah subhanahu wataala da kuma mai da al'amura zuwa gare shi. Dama idan ka ajinaka ka dauki na Allah subhanahu wataala, ma'anar shi shine kana da i'timadi da Allah subhanahu wataala, kana da dogaro ga Allah subhanahu wataala, kana da yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta. Shi kuma Allah subhanahu wataala zai gwada maka sakamakon haka, kai kuma zaka ga horin ciki, zaka ga abin da kake so. Sabanin haka kuma zaka ga abin da baka so, zaka wahala. Hakanin cikin wani hadisi shi ma wanda yazo a cikin Wasa'ilu Shi'a a cikin mujalladi na 15 shahi na 194 hadisi na 20,257. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan hadisin wanda ya gudana, magana ne wanda ya gudana tsakanin shi da Jibril alaihi salam, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tambaye Jibril, yake ce masa mat tawakkul ala Allah azza wa jalla, menene ake nufi da tawakkali ga Allah subhanahu wataala wanda ya buwa ya daukaka, me ma'anar dogaro ga Allah subhanahu wataala? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tambayar mala'ika Jibril, menene ma'anar dogaro ga Allah subhanahu wataala? Faqal, Jibril yake cewa al-ilmu bi anna al-makhluqa la yadurru wa la yanfa wa la yu'ti wa la yamna, ma'anar tawakkali ga Allah subhanahu wataala, ma'anar dogaro ga Allah subhanahu wataala shine ya zamanto mutum ya sani, mutum ya sakankanci, mutum ya kai ga yakini akan cewa halittu na Allah subhanahu wataala ba su cutarwa, ba su amfanarwa, ba su badawa, ba su hanawa bil asala. Watan kenan idan har ya kasance mutum ya fahimci wannan kuma ya zauna masa a cikin zuciyarsa, ya samu yaqini akan haka, kan cewa ba wani wanda ya isa cutar da shi a cikin wannan duniya din indai Allah subhanahu wataala bai yarda ba, ba wani wanda ya isa amfanar da shi Allah subhanahu wataala bai yarda ba, ba wani wanda ya ise ya bashi ko ya hana shi Allah subhanahu wataala ba yarda ba, to wannan kenan yana dauke da sifa ta tawakkali. Wannan kenan ya fahimci ma'anar tawakkali, ya jingina mu Allah subhanahu wataala kenan, komai ke kan cewa Allah subhanahu wataala shine yake yin komai. Sannan yake cewa wasta'malu liya'as min al-khalq, da isti'malin ɗebe tsammani daga halittun Allah subhanahu wataala. Wata zaman ta wannan mutum yana aiwatar da shi a cikin rayuwarshi, ka daina maida al'amuranka zuwa ga mutane, ka daina dogaro da mutane, ka daina yin tsammani ga abin hannun mutane, ka daina kwaɗayin abin hannun mutane, ka yarda da Allah subhanahu wataala, ka dogara ga Allah subhanahu wataala, ka yarda cewa Allah subhanahu wataala shi ke yin komai, ka maida al'amuranka zuwa gare shi. Wannan kai imalin shi a cikin rayuwarsa, rayuwanka ya kasance cikin rayuwanka, wannan a aikace kake aiwatar da shi, ba kawai zamanto ba kana fadi kuma kaji amma ba ba za ka yi aiki da shi ba a cikin rayuwanka. Shine wasta'malu liya'as min al-khalq, kai aiki da ɗeba tsammani daga halittun Allah subhanahu wataala, tsammanin ka da kyaukyawan zatonka ka maida shi zuwa ga Allah subhanahu wataala. فإذا كان العبد كذلك يكيتوا idan bawa ya kasance haka nan, inji malaika Jibril yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lam ya'mal li ahadin siwa Allah, duk mutun da ya kasance yana dauke da irin wannan sifa din, ya zamanto wannan ya zauna a cikin tunanin shi, a cikin zuciyar shi, to wannan mutum ba zai yi aiki ma kowa ba in ba Allah subhanahu wataala ba. Gaya ikhlasi kenan da kuma kadaita Allah subhanahu wataala. Shi yasa indai kaga mutum baya yin aiki saboda Allah subhanahu wataala ba, to bai dogara ga Allah subhanahu wataala ba, bai dauke da wannan sifa din. Sannan walam yarju walam yakhaf siwa Allah, sannan kun ba indai mutum ya zamanta wannan sifa din ta zauna a cikin zuciyar shi, to shikenan ba za ka samu yayi kwadayi ba, ko kuma ya ji tsoro in ba Allah subhanahu wataala, bai kwadayin kowa in ba Allah subhanahu wataala ba, haka nan baya jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wataala. Walam yatma fi ahadin siwa Allah, haka nan kuma baya kwadayi a cikin al'amarin kowa in ba Allah subhanahu wataala ba, ga Allah subhanahu wataala kawai yake kwadayi gare shi yake zamani. Sai yace fa haza huwa tawakkul, ci wannan shine ma'anar tawakkali. Wannan kenan zamu iya ganin wannan hadisi yana dauke da ma'anoni masu girma sosan gaske, wanda kowanne bayani akan shi yana matsayin maudu'i ne wanda ya dace zamantu an yi bayani akan sa. Wannan fadin shi tana yiwa yana da sauki, amma in mutum zai tunani kuma ya tadabburi akan sa, ai sai mutum ya dage, sai mutum ya yaki zuciyar shi, kame ya zamanto irin wannan tunanin, irin wannan fahimta din ya zauna a cikin tunanin shi, a cikin zuciyar shi. In kuma ya samu tawfikin haka, to lalle yana da sifa na tawakkali ga Allah subhanahu wataala. Haka nan kuma duk abin da ya rattabu akan irin wannan sifa din na son Allah subhanahu wataala, na kasancewa Allah subhanahu wataala, da kuma isana Allah subhanahu wataala ga bawansa, zai zamanto ya kasance tare da mutane. Haka ne yazo cikin hadisi a cikin Biharul Anwar, cikin mujalladi na 68, shahi na 158, hadisi na 75, daga Imam Sadiq alayhi salam, yana cewa wa min at-tawakkul alla takhafa ma Allah ghaira, yana daga cikin tawakkali ya kasance kada ka ji tsoron kowa tare da Allah subhanahu wataala. Wato ma daman ka sakankance kan cewa Allah subhanahu wataala yana tare da kai, ka san cewa Allah subhanahu wataala yana tare da kai, to bai kamata ka ji tsoron kowa ba, saboda Allah subhanahu wataala zai isan maka, Allah subhanahu wataala zai maka difa'i, Allah subhanahu wataala yana tare da kai. Kenan wannan sifa ne daga cikin sifofi na tawakkuli. Shigin haka ya zo daga cikin hadisi daga Imam Kazim alayhi salam, inda aka tambaye shi menene haddin tawakkuli, yake cewa Allah ta khafa ahadan illa Allah, shine kada ka ji tsoron kowa in ba Allah subhanahu wataala ba. Wannan shine haddi, iyakan tawakkali kenan kwadayinka da sonka da kaunanka da komin ka ya kasance saboda Allah subhanahu wataala ba abinda kake tunani daga bayan Allah subhanahu wataala baka kwadayin su haka nan kuma baka jin tsoron su saboda me saboda kana tare da Allah subhanahu wataala wannan yana da gayan muhimmanci ya kasance mutum ya yi sa'ayi ya yaki zuciyar shi ya tarbiyantar da zuciyar shi wurin ganin cewa wannan sifa din kyakkyawa wannan sifa mai kima ta zauna a cikin tunanin shi ta zauna a cikin zuciyar shi sannan yayi kokarin ganin cewa yayi imalin shi a cikin rayuwar shi na yau da kullum ta yanda zai kasance kenan a koda yaushe Allah ta'ala yana tare da shi kuma Allah subhanahu wataala zai ba shi kariya na musamman kuma Allah subhanahu wataala zai isar masa akan dukkanin al'amuransa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin